sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kawo muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalar da niyya da kuma duk a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kawo mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Laraba 24 ga watan Janairun shekara ta 2018. Suna Nasir Fil Hashim Gumel, tare nake da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ya yi wa Attorney General Jeff Sessions na Amurka wato tambayoyi a lokaci mai tsawo da kuma tsohon shugaban hukumar FBI akan katsalandan da aka ce Russia ta yi a zaben shekarar 2016. Shugaban Amurka Donald Trump kuma ya musanta jiya Talata cewa daraktan hukumar FBI Christopher Wray ba zai yi wato murabus kamar yadda ake faɗi ba. Wasu tagwayen babamai a cikin mota da suka tashi sun kashe mutane akalla 9 kuma sun jikata wasu 30 a Benghazi a kasar Libya.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa kungiyar tarayyar Turai za ta kashe euro miliyan 143 don taimaka wa al'ummar jihar Borno.
Muna da steering committee wanda shi gwamnan Borno da kuma minister na state for budget Hajar Zainab Ahmed su ne za su zama chairman na wannan.
Haka kuma a yau Laraba ne dokar hana kiwo a fili za ta fara aiki a jihar Taraba, duk wadda ƙorafe-ƙorafen da ake kan dokar.
An kafa wannan doka ne domin samun zaman lafiya, kuma za a fara daki-daki inda za a koma da tanadar da wurin keɓe dabbobi da makiyaya tare da asibitocin dabbobi a ciki.
Haka kuma za ku cewa tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya buƙaci shugaba Muhammadu Buhari da kar ya fito neman takarar neman tazarci a shekara ta 2019. Sai kuma shirin demokradiyya a yau wanda Sahabu Imam Aliyu zai gabatar, amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ya yi wa Attorney General na Amurka Jeff Sessions da tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI tambayoyi a wani bangare na bincike akan katsalandan da Russia ta yi a zaben shekarar 2016. Jaridar New York Times ta faɗa a jiya Talata cewa kwamitin Mueller ya yi wa Sessions tambayoyi na tsawon sa'o'i da dama a makon da ya gabata, yayin da ya yi wa Comey tambayoyi a wancan shekara na saba da wasu rubuce-rubuce da ya yi a kan hirarsa da shugaba Trump. Mai magana da yawun ma'aikatar shari'a Ian Pryor ya tabbatar da cewa kwamitin Mueller ya yi wa Sessions tambayoyi amma kuma bai yi ƙarin bayani ba. Sessions shi ne jami'in gwamnatin shugaba Donald Trump na farko da kwamitin Mueller ya yi masa tambayoyi a wani ɓangaren binciken batun Rasha da kwamitin ya ɗauki a cikin watan Mayun bara, bayan da Trump ya kori Comey daga bakin aiki. A wani gefe kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya musanta a jiya Talata cewa daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Wray ba zai yi murabus kamar yadda ake faɗi ba, dangane da wato akan barazana na matsa masa lamba da ake yi daga fadar White House da kuma ofishin Attorney General Jeff Sessions da ake yi na tilasta masa ya kori babban mataimakinsa. Ko kaɗan babu zancen murabus da zai yi, inji shugaban ƙasar, yayin da aka masa tambaya akan wannan batu a wani taron fadar White House. Ya ce shugaban na FBI zai yi aiki mai inganci. Wata kafar yaɗa labarai ta yanar gizo da ake kira Axios ta ce tana tsaye kan bakanta cewa Sessions na matsantawa Wray ya koli babban mataimakinsa da ake kira Andrew McCabe da wasu ƙusoshin hukumar wanda suka yi aiki da tsohon shugaban FBI James Comey. Wannan batu ya zo ne a daidai lokacin da ake zargin wasu manyan jami'an hukumomin leƙen asiri da ta tsaron cikin gida da ma 'yan doka na rashin adalci da siyasa a cikin aikinsu. Trump dai ya kori Comey ne a shekarar da ya gabata, yayin da yake jagorantar hukumar FBI wurin binciken katsalandar da ake zargin Russia da aikatawa a zaben shugaban kasar Amurka a shekarar 2016 da ya baiwa Trump daman lashe zaben da aka yi. Wasu tagwayen bama-bamai cikin mota da suka tashi sun kashe mutane akalla tara kuma suka jikata sama da mutane 30 a Benghazi na kasar Libya a jiya Talata. Mota guda ta taro tsakanta ne a wajen wani masallaci dake unguwar Al-Salmani. Jim kadan bayan minti 30 kuma mota ta biyu ta afkawa yan sanda da masu aikin ceto da suke kwasan mutane da suka jikata a harin na farkon. Ya zuwa yanzu dai babu wanda ya fito ya dauki alhakin kai wannan harin. Benghazi ita ce cibiyar da aka gwamza mummunar fada tsakanin masu tsatsauran ra'ayi da runduna masu biyayya ga jarumin sojan Libya Khalifa Haftar, wanda ya bayyana wanda ya ayyana birnin mai cin gashin kansa a bara. Libya ta fada cikin tashin hankula na lokaci mai tsawo tun bayan da aka hambarar kuma aka kashe tsohon shugaban na kama karya Muammar Gaddafi a shekarar 2011. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta faɗa a jiya Talata cewa kafin ƙarshen wannan shekara za ta fitar da tsarin tattaunawar zaman lafiya na yankin Gabas ta Tsakiya. Sai dai mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya ce hakan zai ta'allaka ne akan amincewar Falastino akan komawa kan teburin tattaunawa da Isra'ila. A lokacin da ya kammala ziyararsa ta kwanaki uku da ya kai a Gabas ta Tsakiya, Pence ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa Fadar White House tana tattaunawa da kawayenta na wannan yankin ko za su iya fitowa da tsarin tattaunawar zaman lafiyar. Amma dai hakan zai tabbata ne bisa ga amincewar Falastinawa na komawa ga teburin tattaunawar. Wani babban jami'in Fadar White House ya faɗa wa manema labarai a birnin Kudus, inda yake cewa masu tattaunawa na bangaren Amurka ba za su kayyade lokacin kammala tattaunawar ba, saboda a can baya ba iya cimma lokacin da aka kayyade ba. Bangarorin za su dace ne akan lokacin da suka amince su fara tattaunawar, inji jami'in na White House da ya buƙaci a sa kai sunansa. Pence ya faɗa a hirarsa da Reuters cewa shi da shugaba Donald Trump sun yi imanin cewa shawarar ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga birnin Tel Aviv zuwa birnin Kudus zai taimaka ainihin wurin cimma tattaunawar zaman lafiya a yankin. Amurka ta karu da kawayenta na kungiyar tsaro ta NATO a jiya Talata suka yi tir da Allah wadai da amfani da makamai masu guba a ƙasar Siriya, yayin da suka dora laifi akan Rasha mai bada kariya ga gwamnatin shugaban Siriya Bashar al-Assad. Harin na baya-bayan nan akan gabashin Ghouta ta dada hankali sosai, inda ake cewar gwamnatin Bashar al-Assad tana ci gaba da yin amfani da makamai masu guba akan al'ummarta, inji sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yayin da yake jawabi a birnin Paris. Tillerson ya ce akalla mutane 20 aka kashe a ranar Litinin a cikin wannan harin da aka kai da iskar gas mai tsananin guba a gabashin Ghouta kusa da Damascus da ke hannun 'yan tawaye. Sai dai ya dora laifin ne akan Rasha da irin taimako da take baiwa gwamnatin Assad.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla. Ungiyar tarayyar Turai ta ce za ta kashe kuɗi euro miliyan 143 ga jihar Barna kadai don taimakawa al'ummar jihar da rikicin Boko Haram ya daidai ta. Kamar yadda wakilin ungiyar tarayyar Turai ya bayyana manema labarai bayan kaddamar da shirin tare da gwamnatin jihar Borno.
This program is specifically for Borno State, and the purpose is to restore basic services that were damaged in the conflict.
Ta Collins ya ce wannan shiri na jihar Borno ne kawai, kuma an kirkiro shi ne don taimaka al'ummar jihar wajen samar da ababen more rayuwa ga al'ummar da wannan rikici ya shafa, don su ci gaba da gudanar da rayuwarsu wanda zai ba su damar neman abinci da kansu da ma wasu sauran ababen more rayuwa.
The program is for 3 years in principle.
Ya ce na biyu kuma shine mun yi shi ne don taimakawa gwamnatin jihar Borno dan ba za mu ci gaba da bada irin wannan gudunmawa ba har na tsawon lokaci. Wannan shiri ya na shekara 3 ne kawai kuma muna sa ran cewa mun yi wani abin da za mu taba rayuwar al'ummar jihar Borno. An kuma tambayi Mr. Collins din game da matsalolin tsaro da ake samu a wasu yankuna. Waya suke ganin wannan shiri nasu game da irin waɗannan wurare?
That can be a challenge because of the inaccessibility of some parts of the state, but I'm confident that we can work out.
Yace eh gaskiya ne mun yadda akwai matsaloli a wasu wuraren wanda ba ma iya kaiwa gare su, amma ina da ƙwarin gwiwa cewa akwai abubuwan da zamu iya yi dan sa ido kan yadda muke gudanar da ayyukan namu. Shi ma dai gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Shatima wanda mataimakin sa Honorable Usman Muhammad Durkwai wakilta cewa yayi.
The economic impact of the crisis is substantial, which is nearly $9 billion across the Northeast state. Total of damages are in Borno amounting to $549 billion.
Yace wannan matsala na rikicin Boko Haram ya shafi shiyar arewa maso gabacin Najeriya sosai, wanda za a iya cewa an yi asaran kusan biliyan 9, amma ana da mafi yawan asara ne a jihar Borno. An yi asaran kusan dala biliyan 5 da miliyan 900 a jihar Borno kadai. Yace wannan rikicin ya haifar da asaran gidaje kusan 900 da wasu gine-gine. Yace akwai kuma ajujuwa kusan 500 da su ma aka lalata ko kuma aka koda, da kunan shan magani 230 da dukkanin su yan kungiyar Boko Haram din suka lalata, da ma dai wasu gine-gine masu amfani, wanda kuma wannan shi da aka kaddamar zai taimaka kwarai da gaske wajen tallafa wa al'ummar jihar Borno da suka samu kansu cikin wannan hali, a cewar gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Shatima wanda mataimakin sa Alhaji Usman Muhammad Durkwai wakilta. Bayan kaddamar da wannan shirin ne dai, sai na tambayi kwamishinan ma'aikatar sake gyare-gyare da matsugunan da waɗanda rikicin Boko Haram ke daidaita, wata Professor Babagana Umar Zulum, ko cewa za su gudanar da wannan aiki tare da kungiyar tarayyar Turai, ga dai abin da ke cewa.
Akwai muna da steering committee wanda shi gwamnan Borno da kuma minister na state for budget Hajja Zainab Ahmed su ne za su zama chairman na wannan. Akwai ministry for RRR da akwai PCNI. A state level kuma akwai technical implementation committee. Insha Allah mu ne za mu gani yadda za mu yi mu ga ma wayannan nine implementing partners ya za su ci gaba da wannan aiki.
Professor Babagana Umar Zulum kenan, commissioner ma'aikatar sake gine-gine da kuma tsugunar da al'umma da rikicin Boko Haram daidaita a jihar Borno, ke bayani kan wannan shiri na kungiyar tarayyar Turai da keɓe euro miliyan 143 don taimaka al'ummar jihar Borno da rikicin Boko Haram din ya daidaita. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Annan Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilan mu kula da su. Tun da jirgin din nan Yamani, shi jirgin din ne Ingila, to Jakarta da Italiya.
To a gaida Haruna Dauda da wannan rahoto, idan muka leƙa jihar Taraba kuma a yau ne aka shirya dokar hana kiwo a fili za ta fara aiki. Ga wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoton.
Gwamnatin jihar Taraba ɗaya daga cikin jihohin da suka kafa dokar hana kiwo a Najeriya ta ce ba gudu ba ja da baya wajen suma aiwatar da wannan dokar duk kuwa da ƙorafe-ƙorafen da ake game da sabon dokar. Rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin jihar tuni ma ta kammala aikin ɗaukar zaratan jami'an hana kiwo da za a yi wa laƙabi da 'yan mashal, kuma an ɗauko 10-10 daga matakan mazaɓun unguwanni wato ward-ward, inda za a ba su horo na musamman kafin baza su a ƙanin hukumomin jihar 16. To sai dai kuma da yake ƙarin haske ga manema labarai bayan wani taron sirri da aka yi da sarakunan gargajiyar jihar Taraban. Mataimakin gwamnan jihar Haruna Manu ya ce dokar za ta soma aiki ne daga wannan rana ta 24 ga wannan wata na Janairu, ta kuma samu amincewar sarakunan gargajiya, yayin da kuma za a soma aiwatarwa ne daki-daki.
The law comes into effect on 24th of January 2018.
An kafa wannan doka ne domin samun zaman lafiya, kuma za a fara daki-daki inda za a soma da tanadar da wurin keɓe dabbobi da makiyaya, kana da asibitocin dabbobi a ciki, sannan a horar da jami'an sa ido wato mashal corps. Hakanan za a gudanar da faɗakarwa tun daga matakin ƙananan hukumomi domin ilmantar da manoma da makiyaya fa'idar wannan doka. Don haka ba haka ga tsau kawai za mu soma dokar ba, a cewar mataimakin gwamnan jihar Taraban.
Into the ranching law.
To sai dai kuma yayin da wannan sabon doka ke ja cece-kuce, wasu masana na maganin fa akwai abun dubawa. Honorable Ibrahim Baffa Waziri, tsohon jami'in tsaro ne kuma tsohon dan majalisar dokoki, ya ce kafin kafa irin wannan doka akwai matakan da ya kamata a ce jihohi sun dauka.
Yan majalisun mu na jihohi haki ya koma kansu dole ne. In aka ce eh wasu wajajen suna cewa kar aikiyo a bayyane, aikiyo a bayyane gaskiya yana bada wahala, yana kawo fitina. Amma me kuka tanadar? Dole ne za ku fitar da kokatan gwaje ku ce to ga wajen nan mu zanna anan kafin mu nemo muku babban wuri. Idan kai tanadi ya za a yi dokan amfanin doka fa don a zanna lafiya. Idan doka zai dawo fitina kaga ba da amfani. So gaskiya kafin a yi doka ya kamata a yi provision na alternative ga inda za ka kare mutanen nan da dabbobin zuwa su kiwo.
Kamar Baffa Waziri shi ma wani masanin Dr. Agosu ba mai yi. Yace a wasu dokokin da ake fadi na burtali ko kuma hurumin dabbobi akwai fa buƙatar duba su domin tafiya da zamani.
Kamata mu sake zauna mu duba mu ga menene zamu iya mu yi wannan kasan da bai kare girma ba. Ga jama'a mu sun kare yawa, dabbobi sun kare yawa, me zamu iya mu yi yadda zamu iya mu ci gaba ba tare da muna fada akan kasan ba? Dole ne mu duba. To annan ni yadda nike gani ba dokoki kawai za a yi ba, dole ne mu juya mu kalli science ya ba mu ansa anan, domin akwai yadda scientifically zamu iya noma a kasa kadan sanan ya ba mu
yabanya
mai yawa, sanan kuma akwai yadda zamu iya lura da dabbobin mu a cikin fili kadan sanan ya ba mu result din shi ma mai yawa.
Yamma ko dai zuwa yanzu kusan jiyoyi uku zuwa hudu ne ma suka fara irin wannan doka na hana kiwo a fili, yayin da gwamnatin tarayya ke haramun su ma aiwatar da shirin samar da wurin kiwo wato colony.
Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoto. To daga batun dokar hana kiwo a jihar Taraba sai mu tsallaka fagen siyasa, inda tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya buƙaci shugaba Muhammad Buhari da kar ya fito neman takarar wato tazarci a shekarar 2019. Ga Nasiru Adam Elai kai da ƙarin bayani.
Tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya buƙaci shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kar ya fito takarar neman tazarci a 2019. Obasanjo wata takarda ya nuna tamkar shugaba Buhari ya gaza asalin mulkinsa ba kamar yadda ake tsammani gabanin zaben 2015 ba. Tsohon shugaban wanda ya mara baya karara ga shugaba Buhari bayan ma ya ga takardar rajistarsa ta PDP ya ce a ganin sa abubuwan da suka sa aka gujewa tsohon shugaba Jonathan sun bayyana ga shugaba Buhari. Obasanjo ya lissafa wasu daga abubuwan da yake ganin sun kawo koma baya ga gwamnatin Buhari, ciki har da rashin nada hazikan ministoci, nada mukamai a gefe daya da rashin gano makaman lamuran mulki. Nan take dan gani kashi ne shugaba Buhari injiniya Kailani Muhammad ya ce sake takarar Buhari ne mafi a'ala, abinda ra'ayinsa yake cewa gudun komawa gidan jiya ne.
Ko an ki ko an so wannan gwamnati na President Muhammadu Buhari ya taka rawa, kowa ya gani. A lokacin da 2014 mun fara shirin tattara kayan mu za a bar Najeriya, Allah ya shigo da wannan gwamnati 2015. Yanzu ina bama baman suke sai dai a can bangaren Borno ko a Borno state din ma sai a wasu kauyuka. Talaka wannan da suka zabi shugaba Muhammadu Buhari sune suke cewa ya dawo 2019 Najeriya za ta gyaru. Shugaba Muhammadu Buhari ba zai zo ya ce muku ai saka ba kuma wannan karin zai zama iya ruwa fidda kai.
Amma shi kuma dan APC barista Ibrahim Bello na gani akwai abubuwan gyare-gyare da kuma bukatun nazarin bayanan Obasanjo.
Domin duk mai saurare zai gani shekarun dalilan da wasu jami'in PDP suka samu matsala shine mu jami'in APC muka biyo yanzu. A wancan lokaci manya-manyan mutane suna samun matsaloli ana ji ana ganin uwan jami'a take cewa komai sai da matsala yake zo mu duk jami'an suka fadi. To mu kuma ga namu dole sai an samu demokradiya na gida na babba ya san babba, karimi ya san karimi, wanda ka bata mare alalashe shi saboda mene duk wanda ya ka bata masa rai in ya isa alalashe shi dole a jawo saboda yana da abin da kira structure. Me structure shine yana da magoya baya. To in ko aka rike shi ko an rike shi zai jawo magoya baya ne su bi.
Babu tabbaci zuwa yanzu ko wata ganawar sirri da shugaba Buhari yake a fadar Aso Rock da iyayen APC Bola Ahmed Tinubu da Bisi Akande na da alaka da matsayin Obasanjo. Nasura da Mali kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ne mota siya zace ban koma wada da dangina. Again ne mota siya zace ban saka wada da dangi ba. Ban ta ma shiga gaba.
To a gaida Nasura Adam Ali kaya. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na Muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu haka agogon muke cewa karfe 12:19 na dare. Ga shirinmu na gaba.
demokradiya a yau. Cikin shirin za mu kawo muku martanin da rundunar ƴan sandan Najeriya ta bayar kan shirin da muka gabatar a makon jiya game da ci gaba da tsare dan gwagwarmaya IG Wala. Jama'a masauranmu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kafin mu gabatar da martanin da Office Inspector General na ƴan sandan Najeriya ya bayar kan wannan shiri a makon jiya a gurguje za mu tabo wasikar da watakil kuka samu labarin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya rubuta wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari inda ya bayi shawara cewa kada ya nemi wa'adi na biyu saboda gwamnatinsa ta gaza kuma ba shi da koshin lafiya. A gefe ɗaya ya yaba gwamnatin kan kokarin da ta yi a yaki da Boko Haram da kuma cin hanci da rashawa. Amma kan cin hanci da rashawan ya soki gwamnatin ta Buhari saboda a gefe ɗaya yace tana yakar wasu daga waje alhali a cikin gwamnatin da masu yin almundanar kuma maimakon a hukunta su ana rufa-rufa. Kuma ya zargi gwamnatin a zaman ta ƴan uwa da abokan arziki. Tsohon shugaban ƙasar na Najeriya ya kuma soki lamirin manyan jam'iyyun siyasar ƙasar biyu APC da PDP a zaman waɗanda a halin yanzu ba su da dabaru ko manufofin magance matsalolin da ƙasar take fuskanta. Saboda haka yake ba da shawara ga ƴan ƙasar da su kafa wata jam'iyya da za ta yaƙi waɗanda suke riƙe da madafun iko a halin yanzu. Zuwa lokacin muka haɗa wannan shiri fadar shugaban Najeriya bata mai da martani ba kan wannan wasiƙa daga Olusegun Obasanjo ba. Yanzu kuma sai martanin da rundunar ƴan sandan Najeriya ta bakin jami'in yaɗa labarai na Inspector General na ƴan sandan Najeriya Bala Ibrahim ya yi, inda Salisu Shehu Ashaka ya tambaye shi ko me suke so su faɗa kan shirin demokradiya a yau na makon jiya game da ci gaba da tsare IG Wala.
To a gaskiya ba mu ji daɗi ba. Menene yasa nace ba mu ji daɗi ba? Saboda an ambaci Inspector General na ƴan sandan Najeriya an nuna shi da zimmar cewa mutum ne mara adalci. Mutum ne mai tauye haƙƙin ɗan adam, mutum ne wanda yake amfani da ƙarfi ko iko ya ga cewa ya ƙuntatawa wani, wanda ya yi karo da ainihin aƙidu da ma wane ne Ibrahim Fotun Idris. Ba mutum ba ne mai irin wannan ra'ayi. Abin da ya kamata a duba shi ne, shin shi IG Wala da ake tsare da shi, ana tsare da shi ne da ƙarfin ƴan sanda koko da ikon kotu? Ya kamata a ce an bincika an ga shin ya wuce wa'adin da ya kamata a ce yana hannun ƴan sanda, kuma ƴan sanda sun ci gaba da rike shi ba tare da sun nemi izinin kotu ba, koko ƴan sanda sun je kotu sun nemi izinin a ba su lokaci har sai sun kammala bincike? Ba a duba wannan ba. Doka ta ce duk mutumin da ke hannun ƴan sanda kada ya wuce sa'o'i 48 ba tare da an kai shi kotu ba. Abin da aka ke nufi shine idan ƴan sanda suka ga cewa binciken da suke akan mutum zai wuce sa'o'i 48, to za su garzaya su je kotu su gabatar daga a gaban kotu cewa suna buƙatan ƙarin lokaci don su gudanar da cikakken bincike. Kotu za ta ce to mun ba ku sati biyu, mun ba ku wata ɗaya, mun ba ku wani lokaci da muke ganin ya zo daidai da abin da hankali zai iya ɗauka. To yayin da aka ba da wannan za ka dawo ne ka zauna a hannun ƴan sanda, ƴan sanda su ci gaba da yin bincike. Idan suka gama wannan bincike sai su koma kotu su ce to gashi ga caji kaza, ga caji kaza, ga caji kaza. Idan kuma su gama wannan bincike ba za su iya komawa kotu su ce wa kotu lokacin da kuka ba mu har yanzu ba mu gama ba. Kotu tana iya cewa kai ba zan ƙara muku lokaci ba, dole ne ku gabatar da shi a gabana yau ko kuma ku sake shi. Ko kuma in kotu ta duba ta ga cewa akwai buƙatar a ƙara lokaci za ta ce to na sake ƙara muku lokaci kaza ku je ku yi. An duba an ga wannan? Kila ba a duba ba.
In haka Malam Bala, shin izinin kotu ke ci gaba da amfani da shi har yanzu wajen riƙe IG Wala ko bincike ne ba ku kammala ba?
A lokaci irin wannan a kuma tsari na demokradiyya, a kuma lokacin da shugabancin ƙasa ke buƙatar canji, ake kuma da aiki da tsari da aƙida ta canji, ba zai yiwu a ce an riƙe mutum sama da sa'o'i 48 ba a kai shi kotu ba a kuma samu izinin kotu ba. Saboda haka ina tabbatar maka da cewa IG Wala yana tsare ne a hannun ƴan sanda da izinin kotu. Kuma sai sanda aka gama bincike za a kai shi gaban kotu. Idan ba haka bane shi lauyan kamar yadda naji yana magana, ai lauya ne, ya san abin da ya kamata yi, zai iya zuwa kotu ya kalubalanci wannan tsari da ake masa, ya kuma nemi a biya shi diya na cewa an bata wa abokinsa ko kuma wanda yake karewa an bata masa suna an tsare shi ba bisa ka'ida ba kuma yana son a biya shi wani abu ya sani shi kansa ya san cewa akwai izini na kotu illa dai kawai ba shi da ikon da zai tursa sa yan sanda yace lalle sai sun ba da wannan izini amma zai iya zuwa gaban kotu ya sa kotu ta tursa sa ta tsawatar ta zari ido ta ce a kawo wannan takarda idan ba a ba da wannan takarda ba za ta dau mataki akan yan sanda
korafin mutane shine zargin kashin dankali da ake wa yan sanda inda kullum tamkar idan talaka ne aka kama su yadda hali yayi amma masu hannu da shuni ko kuma a ce manyan jami'ai sai yadda suka ga dama ake yi
in har da wanda zai ce masu hannu da shuni kawai yan sanda ke taimakawa ko kuma suke abin nan kai baka cikin wannan idan abu ya shafi talaka ko menene a wannan ne tsari na mulkin yan sanda karkashin jagoranci Ibrahim Idris idan mutun ya kawo kuka ana bi masa kuma an tauye masa haƙi ya tabbatar cewa ana daukar matakin da ya kamata
to yanzu yaushe za ku kammala wannan bincike don akai aijiwa la kotu ko kuma a sake shi idan ku samu ba shi da laifi
to shi bincike baya shi da wa'adi ba za ka iya cewa lalle za a gama bincike cikin sa'o'i kaza ko kwanaki kaza ko makonni kaza ba wani lokaci ana gamawa kafin lokacin da ake zato wani lokaci ana iya wuce lokacin da ake zato saboda wani lokaci allura nake tono garma ana cikin binciken satar fatanya sai ka ga kuma an tsinci magana ta kisan kai sai abin ya faɗaɗa ana cikin binciken zargin bata suna sai ka ga an yi karo da wani abu wanda ya shafi cin hanci da rashawa ko kuma an shafi wani abu da ya shafi yunkurin yi wa kasa zagon kasa to wannan sai ya kara faɗaɗa bincike ba za ka ce ba za a iya zuwa da neman haƙin bata suna amma a cikin wannan bincike ana bi sai ka ga ma an samu wani da cewa gashi ma ashe suna maganganu na yunkurin juyin mulki a kasa to bincike gaskiya ba abu ne da za a ce maka ga lokacin da za a gama amma ina tabbatar maka ba za a wuce lokacin doka ta amince da shi ba ba za a iya wuce lokacin da kotu ta bada ba idan kotu ta ga cewa yan sanda suna jan kafa ko binciken yana nema ya wuce wa'adin da ta bada za ta ci tuwa tsaya a gurin a zo a kawo maganar gaba na iya abinda aka yi in ya so a dora akai
sai dai kamar yadda kuka ji a cikin wannan martani Bala Ibrahim bai faɗi laifin da ake zargin aiki wala da aikatawa ba kuma bai ce menene laifin da zai kai ga samun izinin kotu a cigaba da shi a cigaba da rike shi kuma cikin sirri ba laifin ya kai ga zama a zaman makarkashiyar kifar da gwamnati ne kuma menene sirri a hukumar aikin haji da ba za a bayyana dalilin da yasa ake rike da garba walan ba domin mun san cewa dalilin kama shi da ya biyo bayan karar da aka ce shugaban na hukumar alhazai ya kai gaban yan sanda
political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Domin yi amanna da cewa bisa aƙidar rashin fifita wani kan wani ne kawai za mu iya wanzar da zaman lafiya a nahiyar mu.
Can be maintained in our continent.
Masu aroba ki dai kuma abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiya a yau na makon nan sai kuma makon sama da yardar sa zamu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin Salisu Shehu Ashaka da Nasiru Adamaleka da Jubahiro Diodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu Zandakta in sallama da ku mu zama lafiya.
To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin ga baba ya dawo mana takaitattun labaran duniya.
Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ya yi wa Attorney General Jeff Sessions da tsohon shugaban hukumar FBI tambayoyi a wani bangare na binciken katsalandan da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na Amurka a shekarar 2016. A wani gefe guda kuma shugaban Amurka Donald Trump ya musanta a jiya Talata cewa daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Wray zai yi murabus bisa barazana wato tilasta masa da ake yi daga fadar White House da ya kori mataimakinsa.
To madalla masu rarrun mu anan miki karkashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kadan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin baba ya kuma kirde ta na gabatar da shirin da kuma Salman Abu wanda ya daidaita mana sauti da ma injiniyanmu na yau Jimmy Cook.
Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kadan. Assalamu alaikum.